Assalamu sarki uwa ga gamu mun zo ga ishe ka har da sauti ba ga dan kawa ki Abdullahi ai she gaskiya ne an amshi lalle ko na san Abdullahi ba shire shi yasa ne aniya nazo na ra'ira a masa waka
Abdullahi a mai yi wa mutane a canjin dala aboki waya ya ga hurta a ci makon jama'a aboki waya ya jirta Abdullahi ta kuzo mu gai da babbar iwa
Ishe fofoto mai waka shi ya bar labarin Abdullahi yace mu maro waka tunda sadauki ne ta daga nan muka dau aniya mun ka binciko kafiya mun kai o nazari mun ka binciko tarihi inda ni da fofoto mai waka kuma ya isharhi daga nan muka sa himma mun ka ce za mu yi waka dan kasuwa
kasuwar canji Abdullahi ta azaki ta muje gam ja da kai akwai ma'amaki
madin shuka ataki mulki Abdullahi zaki kuddi Abdullahi banki ilmi Abdullahi Abdullahi ta aljannar canji
ta muje gam ja da kai akwai ma'amaki
kainuwa adashin Allah da imani ake sallah Abdul ka gode Allah tunda yayi maka daula aboki waya amu
ta muje gam ja da kai akwai ma'amaki
Abdullahi ce na aboki wizi babban namiji
ta muje gam ja da kai akwai ma'amaki
Abdullahi ce a age yake sune in can
ta muje gam ja da kai akwai ma'amaki
Abdullahi ce muje zuwa tunda ka cika gamji
ta muje gam ja da kai akwai ma'amaki
matashi da kudi sai ku bar shi ya sha'ani
ta muje gam ja da kai akwai ma'amaki
Abdullahi ce yana da nasibi gunne mai shi
ta muje gam ja da kai akwai ma'amaki
o ga adali da ya arke iyayen shi
ta muje gam ja da kai akwai ma'amaki
yasa albarka take da bawun bi ne
Abdullahi ce albarka sai ta Allah ta yi
kai
dan canji ga dan canji Abdullahi ce babban gauji
Abdullahi shine fari
dan canji ga dan canji Abdullahi babban gauji
a kudi ga adalci Abdullahi baya a sharri
dan canji ga dan canji Abdullahi babban gauji
wai ga wani shi ma canji an amshi waye ka awo shi to inda yarma a gege ne guce shi akwai ka kan shi mu gai da sarkin a gege
sarkin a gege na muji kyaure ba a awaje ji sarkin a gege ba ban al'umma a gai da zaki sarkin a gege sarkin wa ka ka gishe ka dan kasuwar canji Abdullahi ce azaki ta muje gam ja da kai akwai ma'amaki
abun ban ma'amaki ga yaro da uwar kudi kaga dole abi
dan kasuwar canji Abdullahi ce azaki ta muje gam ja da kai akwai ma'amaki nana iramali naira amali naira amali dan kasuwar canji Abdullahi ce azaki ta muje gam ja da kai akwai ma'amaki
Raman Jago Raman Jago Raman Jago
dan kasuwar canji Abdullahi ce azaki ta muje gam ja da kai akwai ma'amaki
Allah a shiga nazare manka dukiya da iyali masoyin annabi Abdullahi ce
Allah samu dace amin dab mara'ayin waka